بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومين جمعة 29 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2023 ne ko 23 ga watan Disamba shekara ta 2022. Wannan shine darasi na 14 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zawaidul Baihaqi, wanda Sheikh Malam Saleh Ibn Ahmad Ash-Shami jazakallahu khairan ya tattara hadisan da Baihaqi yake banta da riwayar su koma bayan Ashabul Kutub As-Sitta rahmatullahi ala al-jami'. Muna cikin kitabu tafsir, zamu tashi a inda malai yake cewa Suratul Nisa'i, wato bayani akan tafsirin Suratul Nisa. Ya fara kai tsaye da faɗin Allah, la taqrabus salata wa antum sukara, wato ya allazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la nuban illa abiri sabil al-aya, aya ta 43 kenan cikin Suratul Nisa'i. Wannan kamar yadda muka saba da ɗabi'ar shi malamin, tafsiri ne yake a mataki na malaman hadisi, kuma yakan ruwaito mana abubuwa ne waɗanda suka ƙaru, waɗanda a fiqhunsa da ijtihadinsa sun ƙaru akan abin da ke cikin al-kutubus sita. Wani lokaci za ka ga wata riwaya akwai ta a cikin kutubus sita ɗin ko wani daga cikinsu, amma zai kawo ta saboda wani ƙari ko wata fa'ida ta fiqhu ko ta isnadi ko makamantansu, kamar yadda za mu gani a wasu abubuwa da za mu karanta watakila a yau insha Allah. Allah yake cewa ya wada yaku wanda kai imani, la taqrabus salata wa antum sukara, kar ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye, hatta ta'lamu ma taqulun, har sai kun koma cikin hayyacinku kun san abin da kuke cewa. Wannan aya kamar yadda aka sani ta zo ne a mataki na 2 game da hukuncin giya. Ya tabbata kamar yadda yake cikin tafsirin tafsir na Imam Al-Qurtubi cewa Sa'idu dan Jubair yana cewa kana nasu ala ahadi jahiliyatihim, mutane sun kasance ala ahad ko amri jahiliyatihim hatta yu'maru aw yunhau, musulmai sun kasance zamanin sahabbai suna kan al'amarin al'adu da ɗabi'u da tsarin zamantakewar su da suka saba a jahiliya, hatta yu'maru, ba sa fara yin wani abu sai an ce ku yi, aw yunhau, ba sa barin wani abu da suka saba yi sai an ce ku bari. Saboda to kuma a cikin ɗabi'arsu akwai shan giya, suna shan giya da kasan ana shan fiye wata misali, to da suke shan giyarsu har zuwa lokacin da aka zo aka samu mataki na farko shine yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito riwaya cikakkiya da aka saukar da wannan aya, mutane suna tambaya game da giya da caca. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ma'ana Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu a cikin su akwai wasu wato ababe na laifi masu yawa da kuma wasu ƴan amfani ga mutane, sai Umar yake cewa Allahumma bayyin lana bayanan shafiyan fil khamri, ya Allah muna roƙonka Allah kai mana bayani na dalla dalla game da giya. To ana nan ana kan wannan matakin na cewa a ci gaba da shan giya, amma dai a san akwai matsala kuma akwai amfani. Sai wasu suka ce to za mu sha dan amfanin mu guje wa matsala, suka shiga shan kayansu. To shine sai wannan kadiya ta faru da zamu ji anan, wanda yace ta faru aka saukar da wannan mataki na 2 na ya ayyul lazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, shine kissar da ta faru wanda zamu ji anan. Barkan mu cinye dadin mu majita a bakin malam. Bayan nan sai Umar ya ƙara cewa Allahumma bayyin lana bayanan shafiyan fil khamr, Allah har yanzu dai muna roƙonka Allah kai mana bayani na dalla dalla game da giya. Shine sai aka sake saukar da aya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal adlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu, sai suka ce ijtanabna ijtanabna. Wannan yana cikin Sahih Bukhari, kisar da irin yadda suka dinga tiptular da giya akan titunan Madina har sai daga nan gaba daya yayi kamar ayyuwan sama ya jike da giya. To yana nan a cikin Kitabul Ashriba cikin Sahih al-Bukhari. Al-muhimmu malam yace an Ali radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari da'ahu wa Abdurrahman ibn Auf fasaqahuma qabla an yuharrama al-khamr. Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace da shi da Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda wani mutum cikin mutanen Madina ya kira su zuwa wata walima a gidansa da suka je fasaqahuma sai ya ba su abin sha na giya suka sha qabla an yuharrama al-khamr gabanin a haramta giya fa ammahum aliyun fil maghrib da aka zo lokacin sallah sayyidina ali shine liman ya musu sallar magriba wa qara qul ya ayyuhal kafirun ya karanta suratul ikhlas kubra kenan ko qul ya ayyuhal kafirun fa khalata fiha sayyir kirkita ayoyin fa nazalat sai aka saukar da la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun inda aka ce la a'budu ma ta'budun sai yana cewa a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma abud innakum abiduna ma abud wani zance dai wanda yake ya rikirkita ma'ana ayoyin to wanda yake nuna cewa ashe sahabbai sukan yi salloli a wasu wurare ba dole sai a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama a gidan da aka yi walima ko aka yi wata harka ko makamantan su sannan kuma sukan karanta surori gajejjeru ba wai sai sun dinga tsawaitawa irin yadda alarmumin din suke su zama fattanu cikin mutane ba sannan kuma ashe idan mutum ya kuskuranta karanta aya ko wani hadisi ya karanta shi ba daidai ba wanda zai bata ma'ana ko da bai yi niyyar shi ba za a lazumta mashi hukuncin wannan abu da sai a ce to ai ba komai ba abin da yayi niyya ba ke ko mun gani ai bai niyye rikita ayoyin ba za a lazumta mai hukuncin cewa kuskure ne in ganganci ne ganganci ne in batanci ne gurgurdan abin da masu hukunci suka fahimta to wannan haka yazo a cikin wannan riwaya a cikin wata riwaya dake cikin sunan ta Imam Tirmidhi yazo da nuni zuwa ga cewa shi Abdurrahman dan Auf shine ya shayar da shi din shine sahibul ma'aduba shine yayi gayyata to ko dai zama kissar ta mai maitu ko kuma kamar wasu malamai suke gani da aka je gun waliman wancan shi ya gayyata amma mubasharanta bayarwa wanda ya dauki tulun giyan ko mug din ko jog din giyan ya tittila wa sayyidina Ali cikin kofin sa shine Abdurrahman dan Auf kaga amaliyan shi ya mubasharanta aikin shi kuma wancan shine sahibul ma'aduba ko sahibul qissa ina fata mun gane to wannan game da wannan mas'ala kenan ita ce mataki na biyu da muka ji cewa sayyidina Umar yake cewa Allahumma bayyana lana shi bayanan shafiyan fil khamri Allah ka bayyana mana bayani na gaskiya bayani afwan na gamsuwa ga cikakke game da giya daga nan sai Allah ya saukar da ya allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu ku guje ma giya innamal shaitanu an yuqa bainakum al adawata fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis sala fal antum muntahun sai suka ce intahaina izanabna wantahaina suka ce mun bari daga nan giya ta zama haramun ba'idun har abada to giya tana daga cikin abin da aka haramta su saboda tahrimul maqasid ba tahrimul wasa'il ba mu kiyaye mun karanta wannan cikin maqasidul shari'a kun tana cewa haramta abubuwa yana zuwa ta dayan fuska guda biyu duk abin da aka haramta a musulunci ko dai zama an rashin saboda shi kanshi abun ki ne shi kanshi khabif ne ko kuma wasila ce ilal khabif zuwa ga munawu khabith na iya zama mummunan tunani mummunan aqida mummunan abinci mummunan sakamako mummunan yanayi wato zai haifar da shirka ya haifar da fasikanci ya haifar da maguzanci ya haifar da rikici ko gaba ko kiyayya ko cin dukiyar mutane ko cakudewar nasaba ko abin nan abun kunya ko rashin arziki ga sunan duka dai khaba'is to idan abin da kanshi yake kaiwa ga wannan khubuthin to an haramta shi tahrimul maqasid to babu ran da zai halasta to wannan shine hukuncin giya shine hukuncin shirka shine hukuncin riba da makamantan su ko dake riba tahrimul wasa'il ne so za ta zama wasila zuwa ga cin dukiyar marayu a cin dukiyar talakawa afwan cin dukiyar mutane ba da gaskiya ba kaga kaman cin mushe shi ma tahrimul wasa'il ne domin zai iya zama wasila zuwa ga cin wani abu mai cutarwa shi yasa irin waɗannan aka shiga ittirari to ana iya halasta wani abu na cikin su sai aka haramta mushe a halin bukata akalarsa wasu ababe da suka yi kama da riba kaman wannan saida saida abun nan wani bangare na kayan noma yana gona kamar ainihin wato bayar da bashi ka dawo da shi daga baya koda ba a ƙara maka ba kaga yayi kama da maimakon siye da siyarwa da sauransu ka bada kuɗi ba a baka komai ba kaga a cikin shi akwai wani abu na kama da garari amma saboda an amince aka ce a rubuta ko kuma aka cin ba mu cewa ka a rubuta to dai ire-iren su zaka ga an halasta wasu hundodi na kuɗaɗe wanda akwai wani amount of risk a cikin su amma sai a ce ayi ba komai to haka dai haka dai haka dai to amma ita giya da irin zina saboda ita ma zina tahrimul maqasid ce dan zaga an haramta su an haramta duk wani abu da ke iya jawo su to amma cikin ababen da ke iya jawo su wasu in suka zama dole sai a tarsa su a karba dan larura yanzu misali khalwa haramun ce talazzu bi kalamil annabiyya haramun ne annadhru ila nadratin shahwa haramun ne amma ga ba haramta ka kalli mace kallo na daya an zaka aure ta ba idan ya zama larura likita zai iya duba mace idan ya zama larura mutum zai iya ciniki da macen da ba matarsa ba amma bil ma'ruf to waɗannan saboda su wasa'il ne to in ta zama larura ana iya ba da dama a yi abin da ba zai ke ta haddin shari'a ba amma su maqasid to aka haramta su har abada an haramta su da shirka da cin riba afwan da cirka da zina da caca da shan giya da makamantansu duka tahrim ne na maqasid malam ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina wannan ita kuma ita ce aya ta 94 cikin fadin Allah ya lazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu in kun yi tafiya a bayan kasa to ku tsaya ku binciki abin da za ku aikata hukuncin da za ku yi mutanen da ba ku sani ba ku tsaya ku bincika saboda ya faru aikace za mu zo mu ji yace wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kar wani muku sallama ku ce ba mu'mini bane saboda ba ku san shi ba ku tsaya ku bincika tukunna kafin ku yanke hukunci malam yace an abil qaqa abdullahi ibn abi hadrat an abihi abi hadrat abu hadrat wani sahabi ne mai suna salamat ibn umair salama ibn umair ibn abi salama salamat da kaji ana faɗa da Hausa sunan mata ne ko mu al'adar mu sunan mata ne amma a gun larabawa ana sawa maza ku suna da dama a gun larabawa wanda sun yi kama da sunan mata wasu an daina saka su yanzu saboda idan zaka samu yaro suna salamu ta ya samu matsala zai je islamiya ya ta zule shi dole ne bai ce ma ka canza mai suna gaskiya zai wahala wannan sunan ya kai labari salamatu juwairiya asma'u duk da ana sawa maza kuma misali ai gashi ubaidatu mu'awiyatu kaga saboda an saba ba a jinsu da nauyi dan an saba jinsu a baka amma su ma ai lafazin sunan mace ne almuhim sahabi ne sunan shi salama bin umair ibnu abi salama ya rasu a shekara ta 71 ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to shine yake ba da labari cewa ba aka na rasulullahi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya aike mu ila idamin zuwa ga idam idan sunan wani wuri ne tsakanin Makka da Yamama ko dai ya zama sunan wani wuri ko sunan wata rijiya da ke wani wajen sanannen waje ne ana ce ma wurin kuma Zu Idam yace fa kharajtu fi nafarin min almuslimina da ni aka je cikin wasu tarin musulmai fihim Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i kai babban sahabin nan Abu Qatada ta babban komanda radiyallahu anhu al-Harith ibn Rabi'i wa Muhallam ibn Jassama da Muhallam ibn Jassama al-Laythi dan uwan As'ab ibn Jassama akwai As'ab ibn Jassama wannan Muhallam zamu zo mu ji kissar shi tana daban tsoro daban tausayi duk da yake hadisin ya zo da matsala isnadin sa amma dai magana ce mashahuri ya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine mishi albarka ya ce ya Allah kada ka gafarta mai ya shiga cikin tashin hankali da damuwa yayi ta kuka da ya mutu kasa take karban shi hadisin nan a cikin sunan Abi Dawud amma dai isnadi ne mai rauni zamu zo kan shi anan gaba kana insha Allah kisan shi tana da ban tsoro Allah ya kyauta fa kharajna hatta idza kunna bi batni idam muka fita har sai da muka zo wato batnu idam marra bina Amir ibn al-Abd sai wani mutum mai suna Al-Amir ibn Abbat sai ya wuce ala ba'irin lahu ya wuce ta gaban mu akan wani raƙumin sa famarra falamma marra alaina sallama alaina bi tahiyatil islam ya wuce yace mana assalamu alaikum wa rahmatullah yace ƙarya kake ƙarya yake ba musulmi bane fa amsakna anhu sai muka kama shi muka kyale shi amin amsakna anhu sai muka kyale shi ya sallama muka kyale shi wa hamala alaihi muhallam ibn jassama kai muhallam sai kace ƙarya yake irin yanda yake yi dadin nan idan ana tashin hankali a ce mutum wani wasu cewa yake fado na abu da Hausa da ya kasa ba dai ko ɗan tauri sai rufe shi da duka a ce ƙarya ne ce ya ce gero ko yin salati in yin salatin ma shi wanda yake tambaye shi ma bai iya salatin ba sai ya duba ya ce daidai yayi kaga wannan din ba jihadi bane wannan fitina ce wanda ya kashe wani a wajen ya shiga cikin garari gaskiya Allah shi kyauta shikenan ce sai kai mishi farmaki faqatalahu ya kashe shi wa akhadha ba'irahu wa ma ma'ahu ya dauki ganimar raƙumin sa da abin da ke tare da shi na dukiya da guzuri faqadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhbarnahu alkhabara muka bashi labarin abin da ya faru fa nazala fi alqur'anu sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalam wa lasta mu'mina ila akhir alaya zamu ga cewa su sahabbai suna kiran koda aya ɗaya da sunan alqur'ani nazala alqur'an aya ce guda ɗaya ta sauka akwai sabani da aka samu a cikin kissar wani ne yayi kisan waye kuma aka kashe wannan dai kamar yadda muka ji anan shine mashhuri kuma shine abin da ke cikin al-isti'ab na fi marifatul asab na ibn al-asir isti'ab da ibn al-asir ko haka ne ibn abdul bari haka ne sai yawwa ibn abdul bari na haka nan ibn ishaq a cikin sira da magazi haka nan ibn abi shayba a cikin musannaf haka imam abu dawud shi ma ya ruwaito a cikin sunan dinsa cewa wanda ya kashe shine muhallam din nan wanda ya kisa wanda aka kashe shine amir ibn al-abbad to yabo a cikin wata riwaya kuma wanda take cikin sunan ibn majah wanda kuma isnadin ta tabbatacce ne cewa wanda ya kisa usamah bin zaid ko kuma abu qatada wanda kuma aka kashe shine mirdas ibn nahik to wannan magana mafi zama muwajjaha shine wata kissa ce daban kissar shi usamah bin zaid asalin ta na cikin masahihul bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga masa fada shi kaga wannan a wurin wata tafiya ne basu kai inda zasu kai ba shi kuma wancan a fagen yaki ne ya kada shi zai kashe shi sai kalmar shahada duk da haka usama yace da ni da wani ba ansari fa amsaka anhu al-ansari sai ba ansarin nan ya janye jiki ni kuma sai nace ƙarya yake na karasa shi yace da logo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fada mishi manzo Allah ya soma min fada yana min tankiya yana cewa ya za ka yi da la ilaha illallah sa yace wallahi sai da yana damar dama a ce bai musulunta ba sai bayan wannan waƙiya nabi ce to ba ruwana da abin da kai kata saboda hurma ta jinin mutum da ya fada la ilaha illallah nabi ce ba ruwana na barranta daga Allah akan abin da kai kata wallahu a'lam wannan kenan ta wannan fuskar ta wata fuskar kuma shine magana akan cewa asalin kissar ha ila yau dai kamar yadda muka fara cikin sahih bukhari kissa asalin ta abin da ya faru amma ba tare da wannan tafsilin ba wala mu ji wani tafsili kuma a riwayar da ke biye ita ce yake cewa an urwata ibn zubair anna abahu wajaddahu shahida hunainan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala salla bina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra thumma amada ila dhilli shajaratin fa qama ilayhi al-aqra ibn habis wa waynat ibn badr bayan da wancan abun ya faru labari ya kawo cewa ga abun da ya faru sai aka zo kamar da urwa yake cewa babansa da kakansa inji urwa wato baban shi az-zubair ibn al-awwam da ainihin afwan da yana fada ne shi na kasa da wannan yace sun je Hunain tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da akai salla bina rasulullahi zuhura thumma abada ila dhilli shajaratin fa qama ilayhi al-aqra ibn habis wa uyana ibn badr yaqtasimani fi dami amir ibn al-abbat wadannan mutanen gurabi suka suna jayayya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da makomar jinin wancan bawan Allah da aka kashe wa kana qatalahu muhallam ibn jassama ibn qais kamar yadda muka ci muhallab shine kashe shi fa uyanatu yatlubu bi damil ashja'i amiri ibn al-abba shi uyaina yace sai dai sirama jinin suke nema. Wal aqrab ibn habis yadfa'u an muhallim ibn jassama, shi kuma al aqra yana kokarin ba wa muhallim kariya cewa ba za a yi haka ba, a yi hakuri a dai sai da rai asulunta saboda dan kabila su ne. Li annahu min khindaf, ana cewa khindaf, ana cewa kuma khindif, kiyaye wannan khindif sunan wata kabila ne. Al imam ibn hajar a cikin fatuhul bari ya bada labarin asalin kabila, sunan wata mata ce, mata wani mutum mai suna Iyas ibn Mudar, asalin sunanta Layla ibn Hulwan, amma ana ce mata wannan sunan mai suna Khindabu ko Khindafu ko Khindifu. Ma'anar Khindif, ma'anarsa shine wato mace wadda take tafiya cikin gudu tana gaggawa har tana faduwa tana rarrafe. Abin da ya faru da ita, mijinta ne ya mutu, sai ta shiga cikin irin takaba da suke yi na jahiliya, ta dinga gudu tana ihu a gari, tana gudu tana rarrafe tana birgima, can da ta yi wani goren ihu kawai sai ta mutu, sai fita da ranta, kuma ta mutu ta bar ƴaƴa ƙanana. To sai ya zama duk sanda aka zo aka ce waɗannan yara, sai a ce ƴaƴan mata nan ta dinga rarrafe nan ta mutu, sai aka dinga danganta su zuwa ga babansu, aka dinga danganta su zuwa ga uwa. Haula'i abna'u Khindaf, ai ƴaƴan matan nan ne ta dinga rarrafe nan tana mutuwa, ana tausaya musu har sai suna ya bi su, sai sunan babansu ya bace. Shi ake ce, ake ce musu Banu Khindaf ko Banu Khindif. Ina fata mun gane wannan dalilin wannan katukurar da mahaifiyarsa ta yi tun a jahiliya, Allah ya kyauta. Sai aka dangata zuwa gare su, sai sunan ya zama haka. Yace to fasami ina uyainata yaqulu, Az-Zubair ibn al-Awwam yake cewa sai muka ji uyaina yana cewa wallahi ya rasulullah la ad'uhu hatta udhika nisa'ahu min al-harri ma adhaqa nisa'i. Yace ya manzon Allah, na rantse maka da Allah ba za mu kyale wannan abin ba sai shi ma ya ji dandanan sai iyalan shi da matan shi da dangin shi da kanin shi kinibe da nisa'u, wallahi sun ji dandanan bala'in da waɗancan matan wancan suka ji. Saboda in mutum ya mutu ta hanyar musamman a kashe shi zalunci, babu wanda zai ji takaici kamar matansa. Matansa anan iyalin shi na gida da yayan shi mata da mahaifiyarsa da ƙanwarsa da kowa, mata saboda ɗabi'arsu da kuma buƙatuwarsu zuwa ga waɗannan mazaje sai sun fi kowa shan wahala. Yace to yadda matan danginmu suka sha takaici da damuwar kashe ɗan uwansu, yace wallahi shi ma sai dai a kashe shi kawai, ba ma son wata diya. Yace la ad'uhu hatta uriqa nisa'ahu min al-harri ma adhaqa nisa'i, abin da ya shaye da mata matan gidanmu. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, shi kuma manzo Allah saboda neman sulhu da maslaha sai yace ta'khuduna diyata 50 fi safarina hadha wa 50 idha raja'na, ku yi hakuri ya kai wato abin nan al-aqra, ku yi hakuri za mu ba ku diya, za mu biya diya raƙumi 50 yanzu, raƙumi 50 tunda muna kan hanya ne yanzu, an ji yakin Hunain ne, in an koma gida za mu cika mu. Da gwamnati yake ɗaukan ɗawainiyar kisa idan an yi irin wannan na kuskure, musamman wanda ya yi ba yi da abin da zai biya, ko kuma yana cikin wani aiki ne na gwamnati, aikin lantarki, aikin soja, aikin ɗan sanda, aikin kaza, ya je har ya kashe wani, to yana kan gwamnati. Kuma ita gwamnati dama za ta yi ƙoƙarin ta sulhunta ne ta kawo maslaha, za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a biya, zai biya. To wani wata latifa da kan na manta, lafazin darabtum, darabtum fi fil ardi ko darabtum fi sabilillahi, idan yayi ta'addi da fi shine yake bada ma'anar tafiya, amma idan yayi ta'adda babu fi darabtumul arda, Larabawa sukan faɗa haka, ko daraba fulanun lil arda, to yana nufin mutum ya je ya yi je makewayi kenan. Aka ce aina fulan, suka ce darabal arda, wato ya tafi bayan gari ya biya buƙatarsa, yana zuwa haka a larabci kan na manta. Wa huwa ya aba, annabi na ta roƙonsu suna ƙi cewa ku yi haƙuri ku anshi diya, suna cewa wallahi ba za su ansa ba. Fa qama rajulun min bani laythi yuqalu lahu miktalun majmu'un qasirun, sai wani mutum mai suna miktal majmu'un, kamar ka ce ɗan tittirna ko curarre, qasirun haka wani gajere. فقال يا رسول الله يا من ذا الله ما وجدت لهذا القتيل في غرة الإسلام إلا كعير وردت فرميت أولاها فنفرت آخرها. يتي نيبن غا wannan abin wannan da aka kashe a jahiliya a cikin wannan farkon al'amari na musulunci ban ga kwatance shi ba illa kamar kwatankwacin tarar raƙuma ne da za su wuce sai aka harbi farkon su sai ƙarshe su ma suka ruga da gudu usnunil yawma wa ghayyir ghada sai ka wani kar magana suke fada a larabci usnunil yawma ka tabbatar da sunnar ka a yau wa ghayyir ghadan gobe a canza ma'anar karin maganar shine ko dai a yau ayi abin da ya dace saboda gobe kan wani ya ƙara ko kuma in ba a yi ba to gobe za a sake cewa abin da ya kamata ayi yanzu to tun yanzu a yi shi matakin da ya kamata a dauka na shari'a a dauka in ba haka ba gobe fa za a ƙara yi karin larabawa karin maganar larabawa ne suke cewa usnun usnul yawma wa ghayyira gadan ko ghayyira gadan wa ghayyir gadan a canza gobe farafa rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu thumma qala sai annabi ya daga hannunsa yace ta akhuduna diyata 50 fi safarina hadha wa 50 idza raja'na ni da abin nace muku za ku anshi diya raqumi 50 yanzu 50 kuma idan an koma gida fa qabila hal qaumu thumma qala sai mutanen suka hakura suka karba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace utu bi sahibikum a zo da wanda ya yi wannan kato ɓarar yastaghfir sai aka yastaghfir aka sai suka ce kai amin suka ce to a zo da shi yastaghfir lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kira shi ya zo saboda annabi ya roƙa mashi gafara faja'u bi sai aka zo da shi fa qama rajulun adam tawilun tawilun darbun sai wani mutum ya wani mutum adam wanda yake mai farfata tawilun wato wanda yake dogo darbun aka ce dar wato wani mutum wanda ba a saba ganin irin shi wani mutum mai kama daban wani sinfi na daban kuma mutum da za gan shi ya fita daban da mutane kamar shi ko karfinsa ko kuma a ce ba a cika ganin irin sa ba haka alaihi hullatun lahu ya saka cikakkiyan sutura an suka ce hulla abinda suke nufi shine ya saka kaya sama da ƙasa ya saka riga ko mayafi ko kwarjalle iri ɗaya da na sama da na ƙasa a wancan zamanin mutum ya yi shiga haka to abin a bada labari abin a bada labari ne a ga mutum a wannan zamanin a cikin talaucin da ake a gan shi da kaya irin da muke sa kaya ɗina yanzu normal ne ka sa kaya riga da wando iri ɗaya asinda ake cewa ko yau seti da za ka sa ma yanzu riga kala daban wando kala daban sai a tsanin to wani ko yiwu ya sha ne lafiya ko na ga ustazin na a ce ka sallar juma'a a ganka da riga fara wando ja ko baki ko kore sai a fata nan kai ko mantuwa yi ko ya fito suna faɗa da matan shi ne ma'ana ya fita daga cikin al'adar mu sa kaya kala daban-daban in dai irin wannan ɗinkuna namu na gargajiya ne wataƙila sai irin wannan na 'yan gayu kaga yanzu sazin nan ba wanda zai tunanin cewa bai kyauta ba ko ba haka ba yanzu mutane ba ma wai riga da wando ba hatta kalan agogonsu da hularsu da gilashinsu 'yan mata har da kalan kwabar wayarsu duk dole ya zama iri ɗaya dole ne kawai kai wani hakala motar da ya shiga dole zama yadda kayan da ya saka saboda shagala ka ga wannan ai wata rayuwa ce kuma sai Allah ya tsare mu eh abinda har yanzu na kasa iyawa kenan wai ake gane bacin kalo din ka eh ban shi tu kai ka gano shi da ku dai ban san yanda ake gane kala wai meye macin ba Allah shi kyauta na'am yace fa qama dam sai tahayya fi halil qatl shine mutumin ya shirya kawai in ma za a kashe shi ne a kashe shi wannan shine abin nan din wanda ya lefin ya miƙe garba gashi nan fajalsa baina yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin riwayan Abu Dawud da Ahmad da Baihaqi da Tabarani da Ibn Majah da Ibn Abi Shayba shi ma ya ruwaito wani sashi annabi ya ce mishi masmuk ya sunan ka fa qala muhallam ibn jassam yace sunana wani dan wani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يقول اللهم لا تغفر لمحلم ابن جسامة اللهم لا تغفر لمحلم ابن جسامة اللهم لا تغفر لمحلم ابن جسامة حجب لا إذا أن يجمد الشجاعة نبي هذا جاي فشي نبي ما أدعى بقى أدعى كفا أوكي يا الله كذا غفر تاني يا الله كذا غفر تاون يا الله غفر تاون يقول ثم قال له قم تشيك بانوجي فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه سيمي كي ينا ترى هوا ينشد جيف الرقصة فأما نحن fima bainana fa naqulu inna lanarju an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad istaghfara lahu. Azubair yace duk da haka saboda mun san halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka dinga cewa a cikin zuciyarmu in Allah ya so annabi zai nema mai gafara a gefe. Wannan yayi ne a idan mutane dan ya ja kunnan mutane game da matsalar jini kan wani ya ƙara gangancin kisa mutumin da yake musulmi, shi sa yayi wannan ya tauna tsakuwa ne dan ayata jiso dan da yace to shikenan je ka tunda an biya diya ba komai, je kai ta tuba ko ka je kai kafara, sai mutane su dauka al'amarin jini mai sauki ne, sai annabi ya mishi wannan addu'a. Daga nan kuma aka ce shikenan mutanen shi suka dinga bada labari kamar yake cikin littafin tabaqat na Ibn Sa'din cewa ai annabi ya ne mai gafara, walakin azhara hadha, annabi ya bayyana wannan ne li yanzi annasu ba'dhum an ba'd, dan kowa ya kame daga jinin dan uwansa. Wannan fassara sahabin kin to farko dai isnadin wannan riwaya jama'a yana da rauni. Ash-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta masa a cikin da'ifa da'ifatu sunan Abi Dawud a cikin lamba hadisi na 970 ya tattauna akai, kuma kafin shi malamai kamar Ibn Hajar da waninsa sun yi magana akan isnadin saboda jahala wani mutum mai suna Ziyad Ibn Damra, saboda jahalar sa ba a san shi ba, mutum da yake riwaya daga gare shi shi ya kashe isnadin. To ala fardi sihatihi, ala fardi sihatihi ya za a yi taujihin wannan magana. Malamai suka ce ai wannan abu ne mai sauki, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam kai da yake cikin riwaya Bukhari da Muslim yayi addu'a yake cewa ya Allah na roke ka, ni ma mutum ne kamar kowa, in nayi fushi na tsine wani albarka ko na mishi muguwa addu'a, ya Allah ka juya ta zuwa kyakkyawa addu'a. To da wannan za a mai hukunci. Wasu mun suka ce a ba ma za a kai ga wannan hukuncin ba, tabbas wannan matanin akwai nakara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka san shi wanda hata kafirai ne ma yake su tuba su shiga musulunci, hata mutumin da yana cikin gargaran mutuwa an kusan an ji mai rauni a gurin jihadi zai ce mishi me zai hana ka tuba, hata kafiri ba yahudi annabi ya je ganshe shi bai lafiya ya ce ka tuba mana, hata baffansa Abu Talibin haka suka dinga jayayya tsakanin shi da Qurayshawa yana bashi kalma suna cewa la targaba amilata Abdul Muttalib har sai da ya tabbatar wannan mutumi ya cika akan kafirci sannan ya hakura. Wannan ita ce dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sani, neman ya za a yi bayi su tsira. To ba zai yi ko a ce wanda yake cikin musulunci annabi mai wannan tsino ba sallallahu alaihi wasallam, da haka suka ce wannan ai nakara ce matniya, wanda abin da ke bada karfin nakaran shine matsalar da ke cikin islam din, kuma har ya tabbata cewa ya inganta to wancan taujihin za a bashi. To a cikin cikon riwaya shine aka ce da ya mutu da aka je aka rufe shi a makabarta sai kasa take daukan shi, in an rufe gobe sai a dawo sai a kasa ta bulluko shi, gobe sai a sake dawo sai a kasa ta bulluko shi, shine mai wannan kissa kamar da yake cikin al-isti'ab fi ma'rifatul asab na Ibn Abd al-Barr wallahu ta'ala a'lam. Almuhimmu dai shine wannan yana nuna mana hadarin da ke cikin jinin musulmi. Jinin musulmi yana da hadari kwarai da gaske, shine laifi dan uwan shirka ta fuskar alƙawarin da Allah ya yi cewa ba zai gafarta ba, don haka kowa ya kiyaye kanshi kar ka sake aje alkiyama, kamar yadda kar ka sake aje alkiyama ana bin ka bashin shirka, to kar ka sake gaje alkiyama ana bin ka bashin jinin wani musulmi a ce kai ka kashe shi ko ka rike shi aka kashe ko kai tarayya a cikin kashe shi ko ta kowace fuska ce inda kisan ganganci ne. Amma idan kisa ya faru ga wani ta hanyar kuskure, wannan shari'a ta kawo hanyar da za a bi a ainihin gyara matsala. Allah ya kyauta. Malam ya ƙara cewa an Humayd ibn Hilal qala ataina Nasr ibn Asim al-Laythi fa qala Nasr haddathana Uqbah ibn Malik wa kana min rahatihi qala ba'asa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata runduna fa agharu ala qaumin suka kai farmaki wasu mutane, fa shadda rajulun min alqaumi sai wani mutum ya fandare daga cikin mutanen ya ruga, fa tabahu rajulun min as-sariya sai wani mutum cikin wannan runduna ya bishi, wa ma'ahu saifu shahiran ya zare takobi, fa qala shadda min alqaumi wannan da ya gudu sai yace inni muslimun yace wallahi ni musulmi ne, fa lam yanzur fihi bai tsayaye tunani game da al'amarinsa ba, fadarabahu ya sara masa takobin nan, faqatala ya kashe shi, fanumiyal hadithu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka je aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari, fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya fuskance shi yace ta'riful masa'ata fi waji, kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga wato damuwa a cikin fuskar sa. Faqa kuma kala yace inna Allah azza wa jalla ala aba ala man qatala mu'minan qala ha falasa, yace Allah yayi barambara da duk wanda ya kashe mu'min. Allah yayi barambara da duk wanda ya kashe mu'min, ba ruwan Allah ba ruwan shi da wanda ya kashe mu'min. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jama'a wannan kabiya ce fa mai girma, mun sha magana akan ta kadiyar jini din nan. Shi yasa ka daina barin ma ko da tunani kana tunanin yiwa zaka kashe wani, saboda ya tare maka wani abu, ya tare maka siyasa ko kasuwa ko girma ko ta tare miki miji ko wani abu makamancin haka. Dama dai duk abin duniya ne yake jawowa a yi kisa, inda yake tarihin kisa yana komawa ga abin lahira. Idan ka kalli matsalar ɗan gidan Annabi Adam, iz qarraba qurbana, aikin lahira suka yi, fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Shi sa shi ya sunnantawa mutane kisa, daga nan kuma al'amari ya zama kamar yadda ake gani. Gashi kuma a yanzu mutane ba sa jin nauyin kisa, yana sauki yanzu kamar yadda yake cikin alamatashin alkiyama, yawaitan alharju, yawan kisa ba gaira ba sabab. Allah ya tsare talaki kuma aina ne talaki. Okay, fa numiyan hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa qala qawla shahid annabi fadi magana mai zafi, fa qala alqa'id wallahi ya rasulullah ma qala alladhi qala illa ta'awudan min alqatl, sai yace wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mutumi bai fada abin da ya fada na cewa shi musulmi bane sai dan ya tsira daga kisa, ba da gaske bane. Fa'adahu fa'arada anhu thalasa, yana fada annabi na kauda kai, fa'adahu ya maimaita, fa'aqbala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya fuskanci shi yake ce mishi ta'rifu almasa'ata fi wajhi, kana sanin bakin ciki da damuwa a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Thumma qala, sannan sai yace inna Allah azza wa jalla aba ala man qatala mu'minan, babu ruwan Allah da duk wanda ya ganganci ya kashe mu'mini. Allah ka tsare mu. Qawluhu ta'ala la yastawi alqa'iduna min almu'minina, sai kuma fadin Allah madauki sarki dake cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina, waɗanda suke masu zaman gida cikin mu'minai ba za su yi daidai da masu fita jihadi, ba su daidai ba. An abi nadra qala sa'altu ibn abbas an qawlillahi azza wa jalla, yace na tambayi ibn abbas daga game da fadin Allah madaukin sarki cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulid darar, lallai mu'minai waɗanda suke zaune gida waɗanda ba su da wata matsala, ba su da wata damuwa, ba ma'abota rashin lafiya ba ne su, amma kuma ba su je jihadi ba, to matsayinsu bai yi ɗaya da wanda suka je jihadi. Kala ya ce hum ulud darar, ya ce ai ana nufin wato ma'abota matsalolin, qaumun kanu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wasu mutane ne da suke rayuwa lamunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la yahzuna ma'ahu, amma ba su zuwa jihadi tare da shi. Kanat tahbisuhum awja'un wa amrad, wato rashin lafiya da cututtuka ne suke damu su. Waja rashin lafiya ne, haka marar shi ma rashin lafiya, amma aka bambance su da cewa alwaja shine rashin lafiya wanda ya shafi abinda mutum yake ji a jikin shi na ciwo amma ba a ganin sa, kamar cutuka na cikin jiki. Marar shi kuma shine ciwon da ana gani, kamar kuturta, kamar makanta, kamar abin nan wani gyambo ko shanyewar jiki, abinda ka kalle shi sai ka ce wannan mara lafiya ne. To an hada su haka, su ake ce ma da haka ake bambance shi. Shi kuma alwaja kamar ciwon kai, kamar ulcer da ke cikin ciki, kamar wataƙila wani ciwo da ba a ganin shi amma kai kana jin zafin jiki, zafin shi a jikinka. To an hada su wuri daya, da haka ake bambanta su. Amma in sun tafi, to kowanne na iya ɗaukar dukkanin ma'ana. Ina fata mun gane. Alwaju'u wal marad wa akharuna asihha, da kuma wasu masu lafiya. Fa kana al marda a adhara min al asihha, sai zama su marasa lafiyan, to uzurinsu ya fi ƙarfi, an fi karɓan uzurinsu a shar'ance fiye da masu lafiyar. Shi sa aka ce ba za su yi daidai ba, ghayru ulid darari, waɗanda ba su da matsala. To kaga min babi aula ulid darari, su an karbi uzurin su kenan kai tsaye amma dai su wadancan ba su kai su girman uzuri ba qawlu ta'ala innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim yace lalle wadanda mala'iku suka karbi rayukan su zalimi anfusihim suna masu cutar da kansu wato suna sun mutu alhalin suna cikin wato zinubai da sabo da tabkata asa ko zalunta kansu an ikrima qala kana nasun bi makka kad aqru bil islami falamma kharaja an nasu ila badrin lam yabqa adun illa akhraju faqutila ulaika alladhina aqru bil islami fanazalat fihim innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yajiduna sabila hilatan nuhudan ilayha sabila tariqan ila al-madina fakataba al-muslimuna alladhina kanu bil madinati ila man kana bi makka falamma kutiba ilayhim kharaja nasu mimman aqru bil islami fattaba'ahum al-mushrikuna fa akrahuhum hatta atawhum al-fitna fa anzala Allahu azza wa jalla illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yace wadannan lokacin da aka yi yakin badar yace kana nasu bi makkata kad aqru bil islam akwai wasu mutane masu rauni mustad'afina cikin mata da yara da talakawa da bayi ba su da hila ba su da wata dabara amma sun yadda da musulunci a zakatun suna koyewa falamma kharaja an-nasu ila badr yayin da aka fita zuwa yakin badar lam yabqa ahadun illa akhraju basu bar kowa ba mutanen makka basu bar wani a cikin makka mai karfi lafiyayye ba sai da suka ce ya fito a tafi jihadin a tafi yakin nan faqutila ulaika allazina aqaru bil islam sai da ma an kashe wasu sun musulunta a zakatunsu kuma yanzu an taura su an kashe su a sawun kafirai fa nazalat fihim sinna ala sokar da fadin sai innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusuhum aka sokar da wannan aya ila qawlihi wa sa'ad masira sai Allah yace illal mustad'afina min ar-rijali amma banda waɗanda suke masu rauni cikin mazaje wan nisa'i da cikin maceku wal wildani da yara la yastati'una hila wanda ba su da wata dabara ba yadda za su tashi su wani hobbasa wala yahtaduna sabila kuma koda wani siya samu ya fita makka bai san hanyar da bai je madina ba bai san hanya ba bai da abokin tafiya bai da guzuri bai da abun hawa shine fasara hilatan nuhudan ilaiha kwazan su tashi su nemi mafita sabilan tariqan ila almadina ay la yarfun tariqan ila almadina fakataba almuslimuna alladhina kanu bil madinati ila man kana bi makka daga nan sai musulmai dake madina sun san ƴan uwansu da dangin su da waɗanda aka da ake da labarin cewa ai wani ma ya musulunta amma ya kasa fitowa ne saboda mai rauni ne sai aka rubuta musu sakonni cewa ku san da za ku yi ku hada kanku lokaci guda ku fito wuri kaza mu haɗu sai mu tafi da ku a kai ku madina za su ba su ainihin wato hanyar da za su bi su tsira to da aka yi haka fa kharaja falamma fattaba'ahum almushrikuna falamma kutiba ilayhim kharaja nasun mimman aqaru bil islam da aka rubuta wannan sakon ya kawo makka sai wasu mutane daga cikin da suka musulunta sai suka fito za su fito madina fattaba'ahum almushrikuna sai mushrikai suka bi su fa akrahuhum suka tirsasa musu hatta aqawhumul fitna sai da suka ba su kalmar kafirci shine ma'anar fitina sai da suka ce musu ku zagi Allah ko ku zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku ƙaryata musulunci suka faɗi kalmomi na batanci ga addinin Allah fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah sai ka faɗin shi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman cewa wanda ya faɗi kalmar kafirci amma a bisa an tirsasa mushi amma zuciyar shi na cike da imani to wannan yana na musulmi walakin man shara bil kufr sadara a wanda ya bude kirjin sa makafirci to shine yake da matsala ina fata muna ganewa qawlu ta'ala ulaika asallahu an ya'fu anhu fadan Allah da yake cewa ulaika wadancan asallahu an ya'fu anhu Allah ya ga dama Allah yana da niyyar ya gafarta musu. Qala Ibn Abbas qala kullu asa fil qur'ani fa hiya wajibatun. In ka ji asa al qur'ani ta ba da ma'anar cewa Allah ya dauki azamin zai yi abu. Wato asa alfazan al qur'ani ma'anarta ta bambanta da abin da aka sa aka sani na asa cewa tana cikin af'alur raja. Ana fata ne ana sa rai. Asallahu an ya tuba alaihi. Asallahu an ya atiya ni bihin jami'a. Asa rabbukum in talaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna da ire-iren su. To duka su da ma'anar cewa abin haka yake da gaske ne. Yafi karfin mujarradur raja kamar yadda yake a cikin wato yaran gama garin mutum. Amma a yaran da Allah yake amfani shi a cikin Al-Qur'ani, to asa in ka jita tana tabbatar da abin zai faru. Babu makawa zai faru. To haka asallahu an ya'fu anhu. Allah ya riga ya yanke hukuncin zai gafarta musu. Allah gafarta ba. Wa qawlu ta'ala wa man yakhruj min baytihi muhajiran. Wanda ya fita daga gidansa da niyyar hijira, an sai Ibn Zubair anna rajulan min Khuda'a kana bi Makkata famarida wa huwa Damra ibn al-Ais aw al-Ais ibn Damra ibn Zimba fa amara ahlahu fa farashu lahu ala saririn fa hamaluhu wa intalaqu bihi mutawajjihan ila al-Madinati falamma kana bit-tan'imi mata fa nazalat wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut fa qad waqa'a ajruhu ala Allah. Allah ya saukar da wannan aya. Malai yake cewa daga Jubairu, daga Sayyidu dan Jubair, Allah ya kara masa rahama, yace anna rajulan min Khuza'a, wani mutum cikin Khuza'a, kana bi Makka, yana garin Makka ne, famarida sai rashin lafiya, ciwon ajali, wa huwa Damra ibn al-Ais aw al-Ais ibn Damra ibn Zimba, dayan biyun shine sunansa, ko dai Damra ibn al-Ais ko al-Ais ibn Damra ibn Zimba. Fa amara ahlahu fa farashu lahu ala sarir, sai yasa aka mai shimfida akan wani gado, wata karaga ko wani gado, fa hamaluhu aka dauke shi, wan talaqu bihi mutawajjihan ila al-Ka'ba da ila al-Madina, aka fita aka kama hanyar Madina da shi niki da akan gado. Falamma kana bit-tan'im, tafiya ba ta nisa ba, aka iso at-tan'im mata, sai Allah ya mai rasuwa. Fa nazala, shine aka saukar da wannan aya, fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah, duk wanda ya fita daga gidansa zai yi hijira zuwa ga Allah, wa rasuli zai hijira ya koma garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, thumma yudrikul maut, sannan sai mutuwa ta riske shi a hanya bai riga ya isa ba, faqad waqa ajruhu ala Allah, to ladan shi ya tabbata a wurin Allah. Allah zai bashi ladan shi na hijira, Allah zai sa bashi cikin muhajirai waɗanda suka fita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qawlu ta'ala man ya'mal su'an yujzabi, wanda ya aikata mummunan aiki to za a mai sakamako, yujzabihi za a mai sakamako da irinsa, aljaza'u min jinsil amal, ay yujza bis su'ikin. An Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كيف الصلاه بعد هذه الايه من يعمل سوءا يجزى به اكل سوء امننا به جزينا فقال غفر الله لك يا ابا بكر ثلاث مرات الست تمرض الست تحزن الست تنصب الست تصيبك الادواء قال قلت نعم قال فهو ما تجزون به في الدنيا. Sai na Bakari ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya manzo Allah, kaifa salahu ba'da hadhihi al-aya, taya mutum zai tsira, taya mutum zai samu nagarta bayan wannan aya fadin Allah, man ya'mal su'an yujzabi, Allah ya ce su'a duk wani abun banza, a ga na kira ce tufidul umum, duk wani aikin banza da kai yujzabi sai an saka maka da shi, ya ce to ta ina zamu tsira ya manzo Allah, a kullu su'in amilna bihi yujzina, idan duk wani abu da muka yi na laifi sai an mana sakamako da shi, fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghafarallahu laka ya Abu Bakr, ya ce oh Allah zai gafarta ba, Allah ya maka rahama, Allah ya gafarta maka sayyidina Abubakar annabi ya faɗa mishi wannan har kafa u yace alasta tamrud shin kai baka rashin lafiya ne alasta tahzanu baka shiga cikin damuwa alasta tansabu baka shiga cikin kunci abubuwa tsaya ma kikikaka alasta tusibukal adwa al-awa ashe wato abubuwa na tashin hankali abubuwa na masifu ba sa saman ka qala qultu na'am yace nace kwarai kuwa qala fa huwa ma tujzauna bihi fid dunya shine yake sakan ka muku da shi a duniya da mun ki samu mutan rashin lafiya na damuwa na cututtuka na talauci na tsayawan abubuwa kikikaka na fitintunu duk wani abu mara dadi annabi yana cewa tarewa hatta shaukatu yashu hatta shaukata yashuku hal muslim har kaya da musulmi zai taka yace wash yaji zafi ya cire ya cigaba da jin zafin na dan lokaci to har wannan kafara ce ga zunubai sakamako ne ga zunuban mu da Allah yake son mu da rahama ba zai taskace mana su sai lahira ba sai mana sakamako da su'a a cikin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yaji gowe da wata mata mai suna Ummul Ala ba ta da lafiya ya same ta rashin lafiya yayi ragaraga da ita sai yace mata abshiri ya Ummul Ala ina miki albishir yake mahaifiyar Ala'u shi musulmi ba zai gushe ba a cikin damuwar rashin lafiya da zafin ciwo hatta sai an karkade ne gaba ɗaya zunuban shi kamar yadda bishiya in ta gushe take karkade ganyenta Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi ba zai mutu ba ran da zai mutu bayan yayi ciwo na ajali sai ya zama bayi da zunubi ko kwaya daya da ka rashin lafiya nan daga ciwon kai har zuwa cutar me tafi zafi ne ciwon farfadiya ko cutar ciwon hanta ko kansa ko cutar AIDS ko duk wata cutar da ke ba mutum wahala to zana iya zama kafara ne ga zunubanka da ka ake so ka zama da kana'a a wurin Allah da karban kaddarar da Allah ya yi maka aka dinga tunanin kai ba a kyauta ma ba dan me za a jarbace ka da wannan rashin lafiya fi sabilillahi ai ta magani ta kiwarkewa to zunubanka ne manya manya suke karkarewa to haka asara faduwar darajar kuɗi su lalace kana da su ajiyayyu kai kasuwanci ka samu faduwa ka siyar ɗan bashi su ki dawowa da shi matarka a gida ta bata mai rai ƴaƴa su bata maka rai mijinki yayi ta miki rashin mutunci da rashin arziki haka kai ta fama da makwabta da ƴan uwa da dangi marasa abin nan kirki azzaluman shugabanni za su sa mutane cikin kunci da damuwa da tashin hankali tashin farashin ababen masarufi da shiga cikin damuwa da tsoro da fitina da yaki duka waɗannan hanyoyi da Allah madaukakin sarki yake amfani da su wajen yi wa mutane ukuba a nan duniya saboda ba Allah yana son tsira a lahira dan da Allah zai barsu ya kama su da shi to da ba za a kai labari ba shi da Allah ya ce wai afu an kafiya haka ma fa Allah yana mana afuwa akan abubuwa da dama da muke zaka wayi gari har yamma ta inda zaka tsaya kanka assessment kaga sai kaga ayyukan da kai mafi karancin wanda yafi saukin matsala shine wanda bai yi komai ba zalimun li nafsi yake ga lokaci ya wuce amma bai wani abin arziki ba bai wani abin banza ba wannan shine wanda yafi kowa saukin matsala amma galibin mutane zaka ga sun yi ababe na banza da yawa ba sai abin kirki ba kuma to da haka zaka ga wannan zunubai da waɗannan katobara da wannan matsalolin da muke haifawa kanmu su ne Allah yake amfani da su bayan lokaci lokaci bayan lokaci sai ka samu wata matsala to wasu mu sukan yi tunani a ce mutum bai rashin lafiya a ce ya binciki imani shi wai wataƙila bai da imani ba haka bane eh ba haka bane ta yi shi kuma ba ta nan Allah yake jarabtarsa ba wani Allah zai rufe shi rashin lafiya to ta nan Allah zai gafarta mai zunuban shi wani kuma Allah zai ba shi lafiyar amma zai mai wata jarabawa ta wani bangare ta a cikin iyalinsa ko dukiyarsa ko tunaninsa ko mukamin da Allah ya ba shi ko sana'ar da yake yi ko wani abu kuma da zaka sai shiga damu babu wani mutum da bai da damuwa a cikin rayuwar shi ko yace bai da wata matsala babu wannan mutum kamar kowa Allah ya muna mishi gurgurdan yadda ainihin yake ganin ya dace cikin hikimar Allah da iyawarsa yadda Allah ya ga ya dace maka ne zai maka. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya gafarta mana zunubanmu. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.